isoshin rayuwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka.
Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girba ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin Dastanir Rustan na Ayatullah Shahid Murtaza Mutahhari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro, idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam da muke kawo muku cikin shirmu da ya gabata, mun tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa masu yawa suka isa birnin Makka don aiwatar da ayyukan hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a karon farko. Sannan wannan hajjin ita ce hajjin bankwana, don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kaura daga duniya kafin wata shekaran ta dawo. Har ila yau mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura Ali da Abi Talib alaihi salam da wata runduna zuwa kasar Yemen kafin ya fita zuwa aikin hajji. Sannan daga baya ya aika wa Ali da Abi Talib alaihi salam sako kan cewa ya riske shi a Makka idan ya kammala ayyukan da ya bashi a kasar Yemen. Sannan mun ji yadda Imam Ali alayhi salam ya fusata da wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke tare da shi saboda sun dauki wasu kayayyaki na jama'a dake wajensa suka sa ba tare da izininsa ba, don haka ya aibata su ya kuma ce su tube kayayyakin, ya karba ya mayar da su ya aje, inda yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gansu ya bada umurnin abinda za a yi da su. Amma da suka isa Makka, sai wasu daga cikinsu sun yi ta aibata Ali da Abi Talib alayhi salam cikin musulmi a aikin hajji. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji labarin abinda suke faɗa, sai ya sa a shelanta cewa musulmi su bar aibata Ali da Abi Talib alayhi salam. Kamar yadda muka bayyana, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da hadayarsa zuwa aikin hajji. Sannan ya bada umarni kan cewa duk wanda bai fito da abin yankarsa ba ko kuma hadaya, to ya cire ihraminsa ya maida hajjinsa hajjin tamattu'i. Amma duk tare da wannan umarnin, wasu daga cikin sahabbansa sun ki cire haraminsu. Daga cikinsu akwai Khalifa na biyu, wato Umar ibn Khattab, wanda a lokacin da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa, ya Umar, shin ka fito da hadayarka ne? Sai ya ce a'a. Sai ya ce masa, shin baka ji sanarwa ta kan cewa duk wanda bai taho da hadararsa ba ya cire haraminsa ba? Sai ya ce naji. Amma ya kara da cewa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zan cire haramina ba matukar kana sanye da naka haramin. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ba za ka taba imani da shi ba har ka mutu. Wannan maganar ta tabbata, don a lokacin khalifancinsa, wato Khalifa na biyu, Khalifa Umar, ba wai kawai bai yi imani da hajjin tamattu'i ba, sai dai ya haramta shi, ya kuma sha alwashin zai azabta duk wanda ya yi hajjin tamattu'i. A cikin hajjin bankwana dai, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hudubobi kimani shida, a kowannensu ya shaida wa sahabbansa kan cewa wannan shekara ita ce shekararsa ta ƙarshe a duniya, don ba zai kuma sake zuwa aikin hajji ba ko kuma ba za su sake ganinsa ba. Sannan a dukkanin waɗannan hudubobin ya shaida musu cewa yana barin Alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa ko kuma nauyaya guda biyu kamar yadda yake kiransu a wasu hadisansa. Ya faɗa musu idan sun yi riko da su, to ba za su taɓa ɓata ba har abada. Waɗannan kalmomi wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ga al'ummarsa a hajjin bankwana. Ya faɗi haka a Makka a ranar Arafa da ranar Idi Amina. Sannan a lokacin gabatar da hadayarsa ya haɗa kansa da Ali ɗan Abi Talib a hadayarsa. Sannan bayan aikin hajji, akan hanyarsa ta zuwa Madina, manzon Allah ya tsaya a wani wuri da ke tsakanin Makka da Jufa, wanda ake kira Ghadir, inda ya tara dukkanin sahabbansa da suke tare da shi. ya yi sallar farilla da su a cikin tsananin rana kamar yadda ya zo cikin wasu hadisai, sannan ya hau kan mimbari da aka yi masa ya yi huduba mai tsawo. Wasu malaman tarihi sun bayyana cewa wannan hudubar ita ce hudubarsa wacce ta fi tsawo a rayuwarsa, inda a cikinsa ya sake nanata wasiyarsa ga al'ummarsa na yin riko da Alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa. Sannan ƙari a nan, ya ɗaga hannun Ali ɗan Abi Talib alayhi salam sama, kowa na gani, sai ya faɗi cewa duk wanda ni shugabansa ne to Aliyu shugabansa ne. Ya Ubangiji, ka jibinci wanda ya jibance shi, ka taɓar da wanda ya taɓar da shi, ka riskar da gaskiya tare da shi a duk inda ya yi. To masu sauraro, saboda ƙurar lokaci a nan za mu dasa ai a cikin shirinmu na yau, sai kuma ta fito idan Allah kai mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.